بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا تقواس قوة شعبان Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 18 ga watan December 1996. A yau ne dama muka alƙauranta cewa za mu fara karatun littafin Qiyamu Ramadan na Fadilatul Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullah. To amma muka ce kafin mu fara karatun wannan littafi za mu yi wa wannan littafi shimfiɗa da littafin Shehu Usmanu Mujaddadi mai suna Hidayatu Tullabi ila Tariqis Sawabi, shiryar da ɗalibai zuwa ga hanya wadda take ita ce daidai game da al'amuran da suka shafi mazhabobi da kuma malaman fiqhu da kuma hukuncin bin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin hikimar da muke son mu gabatar da wannan littafi akan littafin Qiyamu Ramadan, saboda wannan littafi Qiyamu Ramadan na Muhammad Nasiruddin Al-Albani abubuwan da zai karantar da mu sunna ce za a karantar da mu tsagwaranta. To me yiwa ka ji ta saba wa abin da kai da malamanka da mutan garinku da mutan anguwarku kuke akai? Sai a ce eh, babu laifi, tunda dai abin da kuke kai din nan ba ya samo asali ne daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, to sai ku ajiye shi, ku kama abin da yazo daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To amma saboda zuciyarka ta riga ta ginu akan waɗancan al'amura din da ba su da asali, to shi yasa ake son a kawo maka nasiha daga cikin nasihohin da manyan malaman ƙasar nan suka yi waɗanda so gabata. Shine zamu karanta wannan littafi na Shehu Usmanu Mujaddadi, Allah madaukakin sarki Mujaddadi, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi rahama da yarda. Amma kafin sannan sai mu ce an haifi Shehu Usman a garin ainihin Maratta wadda ke ƙasar Galmi a cikin ainihin ƙasar Sokoto a ranar Lahadi 30 ga watan Safar a shekarar hijira na da 1168 hijiriya, wanda ya daidai da 15 ga watan December 1754 miladiya kenan. Ya rasu a ainihin garin Sokoto a ranar Litinin 3 ga watan Zulqa'ada. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1232 wanda ya daidai da 1817. Ya rasu yana da shekara 63 a duniya, ma'ana kamar yadda manzon Allah ya zo yi shekara 63 a duniya, haka Shehu Usman shi ma ya yi shekara 63 a duniya, fa rahmatullahi alaihi wa maghfiratuhu. Yau Shehu Usman dan Fodiyo shekarar shi 185 da rasuwa, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. To wannan shine takaitaccen ainihin wato abin da ya shafi Shehu Usman dan Fodiyo game da tarihin a lokacin haihuwar shi da yawan shekarun shi a duniya da kuma lokacin rasuwar shi da kuma yau shekarun shi kaza da rasuwa. Wannan an dan gabatar maka ne dan a dan haskaka maka Shehu Usman dan Fodiyo. Da a ce ana gadan malanta, to da sai a ce gadan ta yayi, domin baban shi malami ne Muhammad Fodi, dama ma'ana Fodi da fulatanci shine alfaqih, malami wanda ya san fiqhu. To baban shi malami ne, yana wa'azi, yana gaya wa waɗannan dangi namu Hausawa da Fulani da sauran maguzawa, yana gaya musu gaskiya, ku yi ƙoƙari ku kama shari'a ku bi. Suna yi mishi jafa'i, ya nemi su nasiha, suna yi mishi jafa'i, har yazo yana cewa idan ba ku bi gaskiya a cikin lumana ba, Allah zai kawo muku mutanen da yake nan gaba in sun gaya muku kunki za su sa takobi su karkashe ku. Ashe ƴaƴan shi ne ma, Allah cikin ikon shi wannan dattijo ya zauna ya karantar da waɗannan ƴaƴa na shi Shehu Usmanu da kuma ɗan shi Abdullahi, wanda aka fi sani da Abdullahin Gwandu saboda yayi gwamna ne a garin Gwandu, ake mishi laƙabi da Abdullahin Gwandu. Waɗannan bayan Allah suka taso suka yi karatu, suka san Qur'ani, suka san hadisi, suka san fiqhu, suka san larabci, duk wani fanni da ka sani na addinin musulunci babu fannin da ba su tsaya sun karanta ba, kuma babu fannin da ba su yi rubutu akai ba. Ina waɗannan littattafan suke? abin ciko su a zo a fashe wa jama'a. Muna nan za mu zo za mu saka karatun littafin Nurul Albab na Sheikh Usman Dan Fodio. Ka gwada abin da Dan Fodio yake fadi a wannan littafi, ka gwada yadda rayuwar malaman kasan nan da jahilan su suke ciki. Sai kaga cewa shin su wane ne suka ci amanar mutanen kasan nan? Malaman da suka boye musu gaskiya. Don zaka ji abubuwan da Dan Fodio zai lissafo, yace me yin kaza da kaza da kaza, duk wannan baki ɗaya kafiri ne, da sallar shi da azumin shi da zakar shi duk baki ɗaya ba su amfana mishi komai. Kuma Dan Fodio ya faɗi, kuma littafin Nurul Albab ai kowa akwai gidan kowa akwai shi, ko in baka da shi ka je naira 20 suke sai da shi. Ai an fahimci wannan da kyau? Sannan ka dauki littafin shi Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a, wanda ya gina wannan littafi ne akan raye sunna da kuma tsaye da bid'a. Suna cewa Shehu Dan Fodio yayi tariqa, eh gaskiya ne Dan Fodio yayi tariqa. Gusar da ainihin bid'a da raye sunna. Mun fahimta? Suna cewa Dan Fodio yayi tariqa, eh gaskiya ne Dan Fodio yayi tariqa, amma ya dawo ya batta. Farkon rayuwar shi duk sai da waɗannan tariqu, tunda wannan tariqa ba gado bace a arewacin Najeriya, kowa ya taso waye bai dandana ta ba. Mun fahimta? Saboda haka daga baya duk suka watsar da waɗannan abubuwa, shine aka dawo Ihya'us Sunnati wa Ikhmadul Bid'ati, rayar da sunna da kuma kashe bid'a. To akan haka ya rasu. To nan ne tun daga kan Ihya'us Sunna da sauran tafan shi, zaka ga babu abin da yake faɗa da shi a rayuwar shi har ya mutu sai bid'a. Ga wannan littafi nashi Bayanul Bid'a, bayani ne yake yi na bid'o'i ɗaya bayan ɗaya. Da za a zo a karanta shi nan sai ka ji suna cewa an zage su. To kuma shehu, to shi ma shehun yana zagi ne? To za a zo za a ware wa Shehu Usman Dan Fodio, in Allah ya so, dan nayi alkawari matukar Allah ya raya ni, sai na samu wata rana kwaya biyu na ware wa Dan Fodio ɗaya, Ibnu Taymiya ɗaya, ɗaya duk baki ɗaya in Allah ya so, har Allah ya ɗauki raina za mu ce duk rana irin kaza, to littafin Ibnu Taymiya za a karanta. In an sauka wannan a fita wannan, an sauka wannan a fita wannan. Ɗaya rana kuma a cikin Allah so littafin Shehu Usman Dan Fodio, ina da littafin Shehu Usman a ɗaki na sun fi 200 ƙanana ƙanana ga sunan kan mas'aloli daban-daban, babu wata mas'ala da bai tattauna ba, duk sai suka sa sai suka ɓoye waɗannan abubuwa, sai suka da suna gaya mutane ƙarya. Mun fahimci wannan da kyau ko? To zaka ji kaɗan cikin abubuwan da ke cikin wannan littafin, daga nan zaka san cewa to wai ina aka kai mutane aka zubar da su, aka dawo kuma aka ci gaba da ƙwararsu. Allah ya kiyaye. To Shehu Usman kenan, Allah madaukakin sarki ya kara mishi rahama. To ga wannan littafi nashi mai suna Hidayatul Tullab, bismillahir rahmanir rahim, kitabu Hidayatul Tullab ila tariqis sawab lil abdil faqir ila rahmati rabbih Usman ibn Muhammad ibn Usman al ma'ruf ibn Fodi rahimahullah, amin. Ce wannan littafi shine wanda ainihin ke da suna littafin da ke da shiri, ke shiryar da dalibai zuwa ga hanyar da take ita ce daidai. A wannan littafi akwai kuma babban shi, mun fahimci wannan ko? Wanda shi kuma Shehu Usman Dan Fodio yayi shi ne dan manyan malamai, wannan dan shiryar da dalibai. To akwai kuma wanda yake an yi shi ne dan a ainihin wato shiryar da manyan malamai, shi ma gashi Kitabu Tawfiqil Muslimina ala hukmi madhahibil mujtahidin alladhina kanu min ahli sunna almuwaffiqina, sunan shi kenan, kaje ka nema. Wannan da zamu karanta na dalibai ne, wannan kuma da nake faɗi na manyan malamai ne, shi ma yayi shi duk kusan matsalolin iri ɗaya ne, amma kowanne da matsayin shi da aka yi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Alhamdulillahi rabbil alamina, Shehu Usman yace godiya ta tabbata ga Allah ubangijin dukkan halittu. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin, ira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wanda yake shine shugaban manzanni. Amma ba'du, to bayan haka, fa hadha kitabu hidayatit tullabi ila sawabi, wannan shine littafin da aka rubuta don ya shiryar da dalibai zuwa ga abin da yake daidai. Auda'atu fihi ashrata ashiya'a, na tattaro abubuwa guda goma na saka a cikin wannan littafi. Sai ka karkata kunnan ka kaji. Awwaluha, abu na farko wanda na saka a cikin wannan littafi cikin goma din nan, anna jami'a ma ja'a ani shari'i alayhi salatu wassalamu la yusamma madhhaban li ahadin. Shehu yace ka sani da cewa duk wani abu da yazo daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wannan abun ba a kiran shi mazhabar wani. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Ma'ana duk abin da aka kawo maka shi qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to wannan ba za ka ce mazhabar wani kenan ba, a'a ba mazhabar Maliku ba, ba ta Shafi'i ba, ba ta Ahmad ba, ba ta Abu Hanifa ba, ba ta Laysu ba, ba ta Ibn al-Mubarak ba, ba ta Auza'i ba, ba a kiranta mazhabar kowa a duniyan nan, bal huwa shari'atun. Yace wannan sunanta shari'a, yajibu al-amalu biha ala kulli mutadayyinin bil Islam, wajibi ne duk wanda yake bin addinin musulunci yayi aiki da wannan shari'a da tazo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Domin musulmi me aka ce su bi? Shari'a. Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha. Haka Allah ya ce wa Annabi, sa'annan kai ma mun dora ka akan al'amarin shari'a, kuma ka bi wannan shari'a din, wala tattabi ahwa'ahum. Kar ka bi san zuciyarsu. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Kowa cikin annaba da manzanni da mabiyansu shari'a aka ce su bi. Mun fahimci wannan da kyau ko? To amma sai kaga an samu lalatattu cikin sufaye waɗanda suka ce su ba shari'a suke bi ba. Ai mun sha kawo irin waɗannan nasoshi ko? Inda yake cewa shi baye wa al'amarin Allah jayayya. Fa tauran tarani fil masajidi raki'u wa inni tauran fil kana'isi rati'u idza kuntu fi hukmi shari'ati 'asiyan fa inni fi 'ilmi al-haqiqati ta'i'u. Wataran wai ba mamaki ka ganni a coci, wata ran ka ganni a masallaci, ni duk inda Allah ya kai ni ba ne mishi jayayya, duk Allah ne ya kai ni. Mun fahimci wannan? Yace dan haka kai mamaki wata ran ka ganni na tafi service a coci, wata ran ka kai mamaki ka ganni ina ruku'u da sujuda a masallaci. Sai yace idza kuntu fi hukmi shari'ati 'asiyan, idan a hukuncin shari'a ni mai saban Allah ne, wa inni fi 'ilmi al-haqiqati ta'i'u, amma an dawo ilimin haƙiƙa to wai wannan kuma ni mai da'a ne, amma a ilimin shari'a fa shi mai saban Allah ne. To tambaya anan, Allah cewa ya mu bi haƙiƙa ko mu bi shari'a? Shari'a. Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha. Dan haka Shehu Usmani yace wannan shari'a ce wajibi ne duk wanda ke bin addinin musulunci ya bi. To wallahi a hirdinka a ce maka ga shari'a ingantatta daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kai kuma kana cewa ai wannan ra'ayinku ne, fahimtarku ne, mazhaban wani ne, mu ba za mu bi ba, karatun zamani ne, karatun yara ne. Wallahi al'azimi in kai wasa kana faɗin irin waɗannan kalmomi, duk addinin musulunci ka zai lalace. Ya wajaba kowa ya fahimci wannan. Aka ce kaza ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya gani ane ya kyale ko ya umarni da ayi ko ya aikata, to abinda ake so da kai sai ka zama inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Mu'mine maza da mata na gari da an ce kawai Allah ce, Annabi ya ce sai su ce mun ji kuma mun yi ta'a. Shi yasa wata ran da aka saukar da shari'a Annabi ya musu umarni ku yi kaza, suka ce ya manzon Allah ba za mu iya ba. Annabi ya musu fada yace kuna son ku zama irin ahlul kitabai ne, kuna son ku zama kristoci da yahudawa ne? Sami'ina wa asaina, mun ji amma mun saba. Qulu sami'ina wa ata'na, ku ce mun ji kuma mun yi ta'a ya Allah. Da suka fadi sai Allah ya saukar da amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna, manzan Allah ya yi imani da duk abin da aka saukar mishi daga Ubangijin shi, haka mu'mine ma sun yi imani da duk abin da Allah ya saukar daga Ubangiji. Kullun, dukkansu, amana billahi, sun yadda da Allah, wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Har zuwa karshen waɗannan ayoyi biyu na karshen suratul baqara suka sauka, sun yi imani da Allah da manzanni da mala'iku da littafai, suka ce ba ma ware wani cikin manzannin Allah mu ce ba mu yadda da shi ba. Ya Allah ka gafarta mana zunubanmu, mun ji maganar ka kuma mun yi maka fa'a. Shikenan daga sannan sai Allah ya kawo tambari akan ainihin wannan al'umma tamu, abin didda ya zama kuskure ne ko mantuwa Allah ba zai kama mu da shi ba, kuma Allah ba zai dora mana abin da ba za mu iya ba. Shine yace la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah ba zai dora wa wata halitta ba sai abin da za ta iya. Laha ma kasabat, abinda wannan rai ya aikata na lada shi zai samu ladan shi. Wa alaiha maktasabat, abinda ya aikata na zunubi shi za a rubuta, ba za a rubuta wa wani zunubin shi ba. To haka al'amura suke. Shi yasa ya jama'a, wallahi mu rufa wa kanmu asiri, wannan manzo da ya zo mana wallahi rahma ne gare mu, wallahi wasu ba su samu wannan gatan ba. Allah ya yi nufin da ya bombin ɗinsu ya saukan musu da azaba, sai bai buɗe kirjinsu sun yi imani da shi ba, suka yi ta faɗa da shi, wasu kwata-kwata ma sai Allah bai aiko musu da manzo ɗin ba, don ya zama me? Don ya zama jarabawa gare su. Su ne mutanen da suke ahlul fatra. Ma'aiki ya ce ranar alƙiyama Allah zai tashe su a kunna wuta gadan-gadan a ce su je su afka. Sai sun tafi za su je, waɗanda suka yi ba'a sun tafi gadan-gadan za su je za su afka, sai Allah sai ya juyo da su. Waɗannan kuwa suke ya Ubangiji baka aiko mana da manzo ba, ya za ka yi mana azaba? Sai Allah ya ce wannan ya nuna ko da manzannin sun je muku za ku yi gaddama, don haka ku ku wuce wuta ɗin, ko kuma a kai ku aljanna. Hadisi ne sahihi, al-Imam Ibn Kathir ya tattauna wannan mas'ala ɗaya bayan ɗaya a cikin tafsirin shi a ƙarƙashin ayar da take cewa ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ba zai azabtar da mutane ba har sai ya aiko musu da manzo. To duk ya tattauna wannan mas'ala. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? To kowa ya ji wannan gabar ta fi komai muhimmanci a littafin nan fa. Duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a kiran shi ra'ayi, ba a kiran shi fahimtar wani ko mazhabin wani. Shi yasa duk abubuwan da za mu zo mu karanta na Muhammad Nasiruddin Al-Albani zai kawo mana, zai ce ka duba littafi kaza, shafi kaza, littafi kaza, shafi kaza. To ba ra'ayin shi bane sunan wannan shari'a. In ka ce a wannan ra'ayin Albani ne, mu ba za mu bi ba, shikenan kai wa kanka jafa'i. Mun fahimci wannan da kyau ko? ويجب إجابة دعوة كل من دعا إليه kuma duk wanda aka kiraye shi yazo yabo wannan shari'a da tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne yabi. Kaji mas'ala ta farko. Saniha, mas'ala ta biyu, shehu yace inna Allah ta'ala lam yujib ala ahadin fi kitabihi wa la rasulahu fi sunnatihi iltizama madhhabin min madahibil mujtahidina bi khususihi. Allah maɗaukakin sarki a cikin littafin shi bai wajabta mana ba mu bi ainihin wani mazhabi daga cikin mazhabobin malamai guda ɗaya. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sunnar shi bai lazimta mana ba, bai tilasta mu cewa mu riƙe mazhaba ɗaya daga cikin mazhabobin manyan malamai ba. Jama'a mun fahimci wannan? To ina maganar da ake cewa wai ai ka riƙe mazhabi ɗaya? Shehu ya ce ba Allah ya faɗi wannan ba, ba manzon Allah ya faɗi wannan ba. Allah bai ce dole ka kama mazhaban Maliku ko Shafi'i ko Ahmad ko Abu Hanifa ko ɗaya daga cikinsu a ce ka riƙe gamba. Yanzu fa shehu ne yake magana wannan da alƙalamin shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Ba a zo kan albanin ba tukuna fa. Mun fahimta da kyau? Allah bai lazimta maka ka bi mazhaba ƙwaya ɗaya a cikin littafin shi ba. Manzon Allah a cikin sunnar shi bai tsarki bai ce ka bi mazhabi ƙwaya ɗaya ba. Shehu ya ce wa lam yablughna anna ahadan min ulama'i salafi amara ahadan an yataqallada bi mazhabin muayyan. Yace labari bai taba zuwa gare mu cewa wani malami cikin malamai da suka gabata ya umarci wani ya rike mazhabi ƙwaya ɗaya ba. Walau waqa'a zalika, da a ce an samu wani malami cikin malaman da suka gabata ya ce wa wani lallai ya bi mazhaba ɗaya, la auqa'u fil ismi, da sai mu ce waɗannan malamai sun afka cikin zunubi. Jama'a mun fahimta? Litafwitihim al-amala bi kulli hadithin lam ya'khudh bihi dhalika al-mujtahid alladhi amara al-khalqa bi ittiba'ihi wahdahu. Saboda cewa abi malami daya zai jawa wanda aka ce ya bi din asara wasu sunnoni da yawa, wanda yake ainihin shi wannan malami bai rike ba. Misali in aka ce mazhabin Malikiya kawai zaka bi ko Imam Malik kawai zaka bi, to akwai abubuwa da dama kuma da Imam Malik bai san su ba, Allah bai sanashe su ba. To kuma ga shi wani limamin ya sani kuma sun tabbata a sunna, to aka ce wannan guda ɗaya zaka bi, ma'ana an jawa halitta Allah asara sunnoni da yawa kenan aka ce haka. Ko mun fahimta jama'a? Shi yasa ba a ce maka ka bi malami kwa ɗaya ba. Kaji mas'ala ta biyu. Salisuha, mas'ala ta uku, hal yajibu ala al-amiyyi wa ghayrihi mimman lam yablugh martabata lijtihadi iltizamu madhhabin muayyan. Wanda yake jahili ne ko kuma wanda yake yayi karatu amma bai kai matsayin babban malami ba, shin wajibi ne kama mazhabi kwaya daya? Ma'ana manyan malamai dai da za su iya shiga nan su fita nan su shiga nan, to su lalle an hadu akan cewa ba lalle bane su kama mazhaba kwaya daya. To amma wanda yake jahili fa, ko kuma wanda yayi karatu amma bai kai matsayin babban malami da zai iya fitar da abubuwa da kanshi ba, to shin shi ya halatta mishi ko wajibi ne gare shi ya rike mazhabi kwaya daya? Qaulani, Shehu Usman yace akwai maganganu biyu da malamai suka yi. Al-awwal, magana ta farko cikin biyun, na'am, wasu malamai suka ce eh wajibi ne ga jahili shi ya tsaya a wuri daya kawai, haka wanda bai yi karatu mai zurfi ba wajibi ne ya tsaya a wuri daya, ma'ana kai ya shiga wannan mazhaba ya shiga wannan sai dai ya kama kwaya daya kawai ai ta tafiya. Wa sahahahu fi jam'il jawami', yace Suyuti ya inganta wannan magana a cikin littafin shi mai suna Jam'ul Jawami'. Mun fahimta? Suyuti yace wannan magana ita ce daidai. Wasani, magana ta biyu, la, wasu malamai suka ce a'a, ko da jahili bai halatta mishi ya ratayi ga mazhabi kwaya daya ba, ko da wanda karatu bai wadace shi ba bai halatta mishi ya ratayi ga mazhabi kwaya daya ba. Wakhtarahu an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi ya zaɓi wannan magana. To wannan magana ta biyu ita ce daidai insha Allah. Ma'ana ko wanda yake jahili ne, ko wanda ya karatu karatun bai wadace shi ba bai halatta mishi ya ratayi akan mazhabi daya ba, sai malaman usulul fiqhi muhaqqiqina sai suka ce sai ya rinka duban cikin maganganun malamai wane ne yake da dalili daga Allah daga manzon Allah, sai ya dauki ta wannan. Ko kai jahili ne, ai dai ka san bambancin ra'ayi da kuma a ce Allah ya ce, wannan malami ya zo ya ce ya halatta kai kaza, wannan malami ya ce bai halatta kai kaza ba saboda annabi ya ce bai halatta ba, ai komai jahilcinka da dakikancinka ka iya jin bambanci. Wannan cewa ya halatta kawai sai ya shuru ba dalili, wannan ko ya ce bai halatta ba ya ce saboda annabi ya ce kaza 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 kaza. Mun fahimta? Yawwa. Rabi'uha, mas'ala ta hudu daga cikin goma din nan, hal yajuzu khurujuhu ba'da iltizami madhhabin mu'ayyan anhu. To malaman da suka ce wajibi ne wanda yake jahili ya lazimci mazhabi guda daya, sai kuma sai suka ce to in ma wajibi din ne, to ranar da kuma ya ga wata dama ta ya fita daga wannan mazhabi dan dauko wata mas'ala daga waje, ko ya halatta gare shi ya fita domin fita dauko wannan mas'alar? Mun fahimta? Waɗanda suka ce din ya halatta mishi ko wajibi ne jahili ya tsaya wuri daya, to ran da ya ga wata fatawa a can waje ya halatta ya dauko ta ya aiki da ita ya dawo ya ci gaba da tafiya akan layi daya, kila na'am, wasu malamai suka ce eh mutlaqan, kai tsaye. Wa sahahu ar-Rafi'i, al-Imam ar-Rafi'i yace wannan magana ita ce mai inganci, ma'ana Imam ar-Rafi'i ya tafi akan cewa eh jahili zai tsaya a wuri daya. To amma yana nan yana tafiya ran da ya ga wata fatawa kuma a wani mazhabi zai iya dauko ta ya aiki da ita sannan ya dawo ya ci gaba da tafiyar shi akan wannan mazhabi daya. Wa kila la, wasu kuma suka ce a'a mutlaqan, kai tsaye, suka ce su ma bai halatta mishi ba, sai dai ya tsaya nan wuri daya din nan dankam duk inda aka yi din nan ya tafi a wannan mazhabi daya har ya mutu. Li'annahu iltazamahu, suka ce saboda ya riga ya lazimci mazhabi daya, tunda ya kama dayan nan to shikenan ya zama wa abu rabbaka hatta atiyakal yaqinu, sai ran da ya mutu. Mun fahimta? To koda isu din tare da cewa asalin magana su mun ce ba ita ce daidai ba, mata cewa jahiliya lazimci daya din, koda isu din ai maganar Rafi'i za ta fi inganci. In ka lazimci wuri daya landa ka hango wani abu daidai kuma sai ka dan makalo shi ka daka ci gaba da tafiya a kafe. As-salisu, magana ta uku daga cikin waɗannan maganganu, wasu ka ce yajuzu fi ba'din, to a wata nuskha za ku ga ya ce la yajuzu, ko to shine abin da na fara faɗi kafin mu fara karatu. Littattafan su Shehu Usman da sauran littattafan malaman ƙasar nan da aka rubuta suna buƙatar a tsaya a haƙƙaƙa su. Yanzu nan baka da tabbacin shin Shehu ya rubuta yajuzu fi ba'din ko kuwa la yajuzu fi ba'dil masail ne duna ba'din. A wannan nuskha dai wadda aka buga wadda Sardauna Allah ya gafarta mishi yasa aka fassara ta, ya ce la yajuzu fi ba'dil masail duna ba'din. To amma al-kalam huna la yastaqim, maganar ba za ta yi daidai ba a haka, da cewa la yajuzu fi ba'dhin, amma la yajuzu fi ba'dil masail duna ba'dhin, to akwai ainihin alamar wato lahani a cikin maganar, sai dai ko ya zama la yajuzu fi ba'dhin a wani sashi bai halatta ya saki mazhabin nashi ya kama wani wuri ba. To amma a ƙarƙashin wannan nuska, yajuzu fi ba'dil masail duna ba'dhin, ya halatta akan wasu masaloli ya fita daga mazhabin nashi ya ɗauko su, amma wasu masalolin bai halatta mishi ba. Ma'ana in yana cikin tafiya akan mazhabi ɗaya ɗin a ƙarƙashin waɗanda suka ce zai tafi akan mazhabi ɗaya, to yana nan yana tafiya sai ya ga wata magana, to akan wasu masalolin ya halatta, akan wasu masalolin kuma bai halatta ba. Kaji wannan ita ce magana ta uku. Wasu kuma suka ce mutlaqan ya halatta, wasu kuma suka ce mutlaqan bai halatta ba. Kaji maganganu guda uku. Khamisuha, mas'ala ta biyar daga cikin mas'aloli goma da shehu ya zuba a wannan littafi, anna kulla wahidin minal mujtahidina la yuttaba'u qawluhu idha khalafa nassal kitabi aw nassas sunnati aw al ijma'a. Sai kowa ya ƙara karkada kunnan shi, wannan magana ita ma tana da ƙarfi. Yace anna kulla wahidin minal mujtahidina, kowane ɗaya daga cikin manyan malamai din nan ya kai mai karatu, ko in saurare kake ya kai mai saurare ka sani da cewa la yuttaba'u qawluhu, ba a bin maganar wannan babban malami idza khalafa nassal kitabi, idan maganar shi ta saba wa nassin alqur'ani littafin Allah. Mun fahimta? Aw nassas sunna, ko kuma maganar shi ta saba wa nassin sunna, aw al-ijma'a, ko kuma maganar shi ta saba wa nassin ijma'i. To annan ne ya kamata a dan tsaya a dan fashe ko da matsala kwaya biyu rak a wuce, amma ka yi haƙuri a hankali ka je ka ci gaba da karatu, kar kai saurin sharri ko bakan magana tukuna, ka yi haƙuri ka je kana dindima iliminka kana dindima imaninka sai a samu gyara game da kai. Imamu Malik, Imamu Darul Hijra, mazhabin shi ne ya iso nan kasashenmu, kasashen yamma, tun daga kasashen Andalus har zuwa waɗannan ƙasashe namu, mazhabin Imam Malik ake bi. Tare da cewa kamar yadda za ka zo ka ji akan matsala ta gaba, Imamu Malik wani lokacin a ƙasar nan ba shi ake bi ba, mazhabin Imam Malik daban, mazhabin Maliku daban, domin Imamu Malik runguma hannu yake a sallah har ya mutu, haka Ibnu Abdul Barr ya faɗi a cikin littafin shi At-Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal Asanid, littafi ne ya fassara Muwatta mujalladi sai da ya mujalladi guda 36. Fassara wannan muwaɗa da ke hannunka kake makale ta a hammata, sai da ya fasata ta zama 36. To a cikin wannan littafi ya ce Imam Malik bai taɓa sakin hannun shi a sallah ba hatta tawaffahu Allah hayya mutu. Yana da ƙaramin littafi da ya yi shi ya sa mishi al-intiqa fi fada'il salasati al-fuqaha, fi fada'il salasati al-a'immatil fuqaha, ma'ana falalar Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, manyan malamai guda uku. A cikin wannan littafi yace an taba samun Imam Malik ya ba da wata fatawa wadda ta saba gwamnan garin su. Gwamna aka nada wasu Imam Malik, wannan gwamna ya zama azzalimi ne kuma jahili a Madina. Imam Malik yace ba za mu yi mishi mubaya'a ba, gashi azzalimi, gashi fasiki, in har hazzagin alqur'ani yake yi. Wata rana ya budo alqur'ani, sai ya budo wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, wastaftahu sai fassara abin kai tsaye da ran shi yake so, sun bude duk wani jabberi mugu ya kade, sai yace atwa'idu kullu jabbarin anidu faha ana zaka jabbarun anidu idza ma ji'ta rabbaka yawma hashri faqul rabbi mazzaqani alwalidu. Gwamna ne wai na musulunci aka nada da ya bude qur'ani yace duk wanda yake mai taurin kai kangararre ya kade ya shiga uku, sai yace kai qur'ani ni kake wa gargadi wai na kade, ni kake wa gargadi wai na kade, yace to gani ni dinnan kangararre ne, dan haka in kaje wurin ubangijinka ranar al-qiyama kace walidi ya yayyaga ni, sai kama qur'anin ya yayyaga shi izo 60 sai watsar da shi. Imam Malik yace ba za mu yi wannan fajiri mubaya'a ba. Ya kwaso daliban shi suka fito, ka karanta littafin Tarikhul Khulafa na al-Imam Abdurrahman As-Suyuti. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ya kwaso daliban shi suka fito, yace sam ba za mu bayi'a ba. Imam Malik yana gaba, dalibai suna ba mu yadda ba, ba mu yadda ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Karshen al'amari sai aka ce Maliku kai ne za ka yi wa hukuma ta waye harkatun zura dalibai. Aka kama Imam Malik aka yi mishi duka, hannayen Imam Malik suka sage shi ne sai ya zo sallah, sai ya saki hannayen shi haka. Da ya saki hannayen shi ana idar da sallah, sai suka ce Allah gafarta malam, mun ga kai abin da baka taba yi ba, baka taba sakin hannu a sallah ba, me yasa ka saki? Sai ya ce ai an yi min dukan da yake ba ni iya lankwasa hannuna in kawo shi kirji ne. Ibn Abdul Barr yace to wannan ne kawai aka samu Imam Malik ya saki hannun shi, amma da ran shi da lafiyar shi yace bai taba sakin hannu a sallah ba har ya mutu. To amma daga manyan malamai har kanana har jahilai har kowa ya ake a kasar nan sakin hannu, kowa ka taba sai yace mazhabin wa muke bi, mazhabin Maliku. Imam Malik ya fitar da hadisi guda biyu a cikin littafin shi game da qabdu, bai fitar da hadisi kwa ɗaya game da sakin hannu ba. Ya kawo hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarnin sahabbai su dora hannu, su dora hannu a kirji. Sannan ya kawo hadisi na biyu kuma cewa duk annabawa baki ɗayan su in suna sallah runguma hannu suke a kirji. To idan Maliku ake bi, me ya hana ba a runguma hannu a kirji? Kuma menene zai sa a samu wasu waisu da sunan malamai har suna danganta kansu ga sunna, kuma su zo suna neman su tabbatar da cewa wai sakin hannu din nan wai shari'a ne, wai sunna ne, wai akwai hadisi, wai har su kara da cewa wai akwai anil autar? To babu hadisi anil autar game da sakin hannu, ko da hadisi mawdu'i babu. In kuma an ce akwai to hatu burhanakum fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin, azo a karanta ga inda yake. Nail al-Autar na al-Imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani, hasali Muhammad ibn Ali al-Shawkani ma cewa yayi qabdu din wajibi ce, shi ba ma cewa yayi mustahabi ba, cewa yayi wajibi ce, amma sai cewa akwai hadisin sakin hannu. To babu. Sai cewa akwai a Aujaz al-Masalik sharhin Muwatta na Kandahali, babu. Sai ce akwai a cikin al-Bidayatu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ta Ibn Rushd, babu. Babu hadisin sakin hannu kwaya daya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisin sakin hannu sai ku ce Muhammad awwal Adam al-mulaqqab bil Albani ya ce a kawo mishi wannan hadisi shekara nawa na yi alkawari yau fiye da shekara uku, na ce duk wanda ya kawo zan bashi waɗannan kutubu sitta, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, na ce nan da mutu duk wanda ya kawo hadisi sahihi na sakin hannu, kai kokari ka kaka ciltafanka. Babu. Sai yasa ku daina bata wa mutane lokaci. Sahabi da tabi'i guda 18 suka ruwaito qabdu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ƴan Shi'a da suka leka suka ga wannan abu sai suka ce duk wanda ya runguma hannu a sallah, sallar shi ta baci. Me yasa suka ce? Saboda sahabban da suka ruwaito waɗannan hadisai dukkan su babu ɗaya cikin ahlul baiti duk kafirai ne. To kai addinin ahlus sunna kake bi ko addinin ƴan Shi'a? Addinin ahlus sunna, addinin ahlus sunna jumhur ahlus sunna shine runguma hannu haka. Duk wanda za ga an danganta magana a kan shi, za ka ga wannan magana babu isnadi tare da ita, cewa wai Abdullahi ibn Zubair yana runguma hannu a sallah, ina isnadin wannan magana? Babu. Imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani di ya kasu ne dan ya nuna maka ba su inganta ba, ba haka abin yake ba. To hatta Khomeini a cikin littafin shi Tahrirul Wasila a cikin mujallar na farko shafi na 79 abin da yace, yace du yace yana wa min mubtalatis salah, yace yana daga cikin abubuwan da ke bata sallah, sai yace wad'u ihdal yadayni ala al-ukhra, dora hannu daya akan daya a cikin sallah, sai yace nahu ma yasna'uhu ghayruna, kamar yadda wasu suke waɗanda ba mu ba. To dan menene za ku zo kuna yi wa Khomeini dako? Ku kuna dako babu ko kwabo duniya da lahira kenan. Su waɗannan suna ciwo kwandalaye da dollars. Mun fahimta? To yanzu wannan matsala misali ne kadai muka kawo akan wannan. To duk wanda yace maka yin qabdu makruhi ne a cikin farilla ko anafila, ya halatta a farilla, ya halatta anafila, ya maganganu ne ga sunan suka kawo mai askari da yazo yace wai in mutun ya daga hannun shi yaya zai daga hannun? Wahal ala sifatir rahibi, mutum zai daga hannun nashi haka ne ko kuwa zai yi haka ne? Sai yace kaulani, maganganu biyu sai ya wuce. Yace in mutum ya daga din shin zai saki hannayen ne ko zai rungume a kirji? Sai yace kaulani, maganganu biyu sai ya wuce. Malam Yahuza wannan na cikin Zariya da ya sharhin Askari Fathul Jawad sai yace ba maganganu bi bane biyar ne ma. Wasu sun ce da farilla da nafila makruhi, wasu sun ce da farilla da nafila mustahab, wasu sun ce da farilla da nafila ainihin halal, wasu sun ce farilla halal, nafila sunna, wasu sun ce farilla makruhi, nafila halal. Malam Yahuza duk baki ɗaya sai yace amma abin da aka samo daga Annabi shine runguma hannu, sai yace rawahu ibn Khuzaima. Duk wanda yake da Askari Fathul Jawad ka je ka duba mana. To sabani aka yi duk abin da bai da asali daga Annabi, to wancan ba sabani aka yi ba, kuskure ne sai a aje shi, wannan na Annabi shine daidai. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To sa'annan kar da mu manta, malam yace duk malamin da ya kawo magana da ta saba wa nassin Al-Qur'ani ko sunna ko ijma'i ba za a dauke ta ba. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, idan mutun ya saki matar shi saki uku a kalma daya, sai ai mishi fada, ai mai wa'azi, sai a koma mishi da matar shi. Zamu zo cikin tafsiri, shi yasa in muka zo tafsiri, manyan tafsirai muke dakkowa, mu muke yin tafsiri da su, don a fashe matsala ɗaya bayan ɗaya, ko nan da yaushe ne a sauka, ba sauka ake so a yi su a sauka ba a san inda aka dira ba. Mun fahimci wannan, shi yasa an goma tafsirin Qurtubi muke shekara da shekaru, har yanzu ba mu ci mujalladi na biyu ba. To nan ma in muka zo zamu dubi ko Fakhruddin Razi Tafsirul Kabir mujallad 17, ko shi Musashi, ko Baharul Muhit, ko kuma mu sanya Tafsirul Qasimi, ko Tafsirul Baghawi, manyan tafsirai za a sa a rinka jiyo masaloli, yadda zaka ji kullum aka zauna karatu zaka ji ilimin ka ya karu da abin da baka taba ji ba, to ilimi kenan. Amma kullum sai a yi ta maka repeat broadcast tun kana karami, haka kake ji, haka ake ta maimaita kuma. To mun fahimci wannan jama'a. To saboda haka Qur'ani abin da ya nuna mana, in ka tashi sakin mace sai ka sake ta saki daya, sunna ta bayyana mana kaka saki mata ka lokacin da take jini, ko kuma bayan jinin haila ya dauke mata ka sadu da ita, bai halatta ka sake ta ba, sai in ta sake yin jini ta tsarkaka kafin ka sadu da ita sai ka sake ta, sunna ta bayyana mana haka. To sai kai mata saki daya, in kai mata saki ɗaya din nan ta zauna a gidanka, anan za ta yi idda da komai nata, kai zaka dauki nauyi, ran da za ta tashi kai zaka bada kuɗi a kwashe kayanta a kai gidansu, shikenan an rabu cikin mutunci, har Allah ya shar'anta maka kai mata tamattu'i, ka kawo dan wani abu ka kyautata mata, ke kuma aka ce ki karba, ki ji tsoron Allah, ki zauna ki ainihin idda a ɗakin ki. In aka yo kome aka dawo, to wajen kome da wajen saki manzo Allah ya sunnanta zaka ainihin kafa shedu guda biyu, zaka saki matarka ka kira shedu guda biyu a gaban su tukuna adalai mutanen kirki, sannan kai saki, zaka yi kome shi ma haka, abinda sunna ta tabbatar kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? To ranar da aka tashi yo kome, in aka komo da ita ana nan zama ya sake dagwalgwalewa, sai a sake saki ɗaya in al'amari ya faskara, saki ɗaya a bisa waɗancan ka'idoji da sharuɗa. Haka aka koma aka sake ainihin dawowa, in aka tashi sai ka ce kai saki daya, in an hada ya zama nawa kenan? Uku. To sai Allah ya ce bai halatta ta dawo ta zauna a karkashin igiyar auren ka ba, sai ta je ta auri wani miji daban, aure kyakkyawan aure, ba auren hadin baki ba, aure na tsakani da Allah. Mun fahimci wannan da kyau ko? To ana nan a irin wannan halin, abinda Allah ya shar'anta kenan, aka ce uku din ɗai 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 ɗai, sai kai kai wauta, sai ka ce matarka ka sake ta saki uku a lokaci ɗaya, sai a ce ka saba wa Allah. To abinda za a dawo a duba shi ne wannan saki uku da kai yayi daidai da yadda Allah ya shar'anta, balle a haramta maka matarka bai daidai ba, sai a dawo a ga shin a zamanin Annabi an taɓa yin saki uku? Sai muka ga eh, wani ya saki matar shi saki uku, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai mishi da ita a saki daya. Haka suka yi sai Annabi yana kwabarsu sai mai da matar a saki daya. Haka al'amari ya zauna a zamanin Sayyidina Abu Bakr, shekara biyu da Abu Bakr yayi. Annabi ya shekara nawa yana musulunci? Shekara 23. Ga Sayyidina Abu Bakr shekara biyu, shekara 25. Sayyidina Umar ya zo shekara biyu an shiga ta uku, shi ma haka ake shekara nawa? 27. Duk wanda ya saki uku sai a mai mishi da matar shi a saki daya. Wannan shine ita ce aqidar musulmi ahlus sunna. Ɗan shi'a suka ce kwata kwata ma sakin bai yiwu ba, tunda sakin bid'a ne. Wasu kuma suka ce saki ya yiwu gaba daya. To wannan ne nan ne ake dabdala. To matsalar da zamu warware kenan. To shine ana nan a wannan hali,
sai ya kasance Sayyidina Umar ya ce mutane fa suna gaggawa, abinda Allah ya ce ayi a ɗaiɗaiɗai su su ne gaba ɗaya, ina ma mu zartar musu da hukunci? Sai ce to daga yau duk wanda ya saki uku a uku mun sakar mishi da mun tabbatar da sakin nan sai mata shi ta auro ainihin wani miji aure kyakkyawa za ta dawo hannun shi. Wannan fatawa Umar ya miƙe ta a masallaci, fatawa ta yaɗu a gari. Madina cibiyar ilimi ce, yau wani ya zo yau wani zai tashi. Cibiyar kasuwanci ce, yau wani ya zo yau wani zai tashi. Sun taso da wannan fatawa, sun taho mana nan yammacin duniya, sun yawo duniyar ilimi. Kashe gari sai sahabbai suka ce wannan matsala kuskure ce. Abu Musa al-Ash'ari ya ɗibo sahabbai sun fi 1,000 ya zo kofar gidan Sayyidina Umar ya ce bamu yadda ka canza hukuncin da manzon Allah ya rasu a kan shi ba. Suka fara haya-haya sai ya fito ya ce ya soke wannan fatawa. To ya soke wannan fatawa, kar ku manta tun jiya wasu sun bar garin Madina da haka suka tafi. To wannan fatawa shi ne duk sai ta rattaba haka, duk inda kake waya sai ka samu, duk wanda ya saki uku sai a ce uku, duk wanda ya uku sai a ce uku. To ana nan a wannan hali, Sayyidina Umar da ya zo zai rasu sai ya yi nadama, ya ce tunda nake ban taɓa nadama irin nadamar da ne akan abubuwa uku ba. Abu na farko da ne nadama a kai shi ne dukan masu kukan mutuwa. Idan ya samu mace na kukan mutuwa, in ya fara dukanta sai ta mutu, saboda yana dukanta tun tana kukan mutuwa, sai da yana dukanta yanzu zafin kukan take, zafin dukan take wa kuka, shi zai ɗauka har yanzu kukan mutuwa take, sai ci gaba da dukanta sai ya ga ta shuri sai na ya ƙetare ta. Ya ce ya yi nadama akan wannan. Abu na biyu ya ce auren dole da ya rinka haɗa bayi, ni ina da baiwa kai kana da bawa, na ƴantatawa ka ƴantanaka, mu basu su tafi garinsu mana. Sai Umar sai ya ce dole sai ta aure shi, shi ma dole sai ya aure ta. Ya ce na yi nadama akan wannan. Abu na uku ya ce furci da na yi cewa wanda ya saki uku ya tabbata uku, ya ce furcin da ne shi ma na yi nadama akan wannan. Wannan maganganu duk za mu zo mu gaya maka littafin da za ka je ka duba. Yanzu muna shiryo maka su ne tsaftuku na ka kintsa da alƙalaminka ko ka sai kasa, duk za a lissafa maka ka je ka nemi littafai. Kuma za ka ga abin mamaki, wani ma littafin yana nan kasu ya uku da sisi amma baka karanta ba. Mas'alar da ke faruwa kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? To ana nan a wannan hali har sai da aka zo zuwa 1925, yau kamar kusan shekaru 50 kenan ko? Ko 51 kenan ko? Ya fi 51 kamar 61. To duk baki ɗayan malaman ƙasashen Larabawa tun daga ƙasashen Misra da sauran ƙasashen Saudi Arabia da ƙasashen Sham sai suka taru gaba ɗaya, sai suka yi taro aka ce wannan hukunci ya saba hukuncin Allah, ya saba na manzon Allah, don haka an soke shi daga yau. Daga yau duk wanda ya saki matar shi saki uku, to saki ainihin za a maimaci da ita a matsayin ɗaya, in ya so sai a yi mishi wa'azi a kwaɓe shi. Al-Imam Abdurrazzaq ya ruwaito a cikin littafin shi Al-Musannaf, yace Sayyidina Umar da yayin wancan hukunci ya ga basu karɓa ba, sai dawo yace to in kai uku daga yau za a maimaka da ita a ɗaya, in ya so sai a yi maka bulala ta horo. To wannan kam, wannan babu ta'zir maftuhun indal qubati, babin horo abu ne buɗaɗɗe a wurin alƙalai da masu ijtihadi, horo ne wannan, ya halatta a yi wannan horo. To amma canza hukuncin a kawo wannan fa, cewa wai ai manzon Allah ya ce Allah inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar yaqulu bihi, Allah ya sanya gaskiya a bisa harshen Umar, duk abin da Umar ya faɗi gaskiya ne. Wannan hadisi tabbas annabi ya faɗe shi, yana nan Ibn Majah ya ruwaito shi. Amma kuma Sayyidina Umar zai faɗi magana ta saba wa ta manzon Allah ya zama, to wacce ce gaskiya wacce ce ba gaskiya ba? Ta manzon Allah ce ba gaskiya ba, ta Umar gaskiya, ko kuwa wanne ne ya fi ka danganta kuskure gare shi? Ya fi sauki ka ce Umar ya yi kuskure, don in ka ce kuskure ba zagin shi kai ba. Jama'a mun fahimci wannan? To kun ji yadda al'amarin yake, haka wannan matsala take. Shi yasa ina manyan alƙalai, ina manyan malamai da ke karantarwa a Faculty of Law da sauransu, to wajibi a tashi a yi gyara akan wannan matsala. Idan mutum ka tashi za ka yi saki, ba daidai ba ne ka ce ka saki mata ka saki uku. To amma in ya riga ya yi haka fa, to ai akwai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gyara al'amura ɗin. sai a ce ga yadda za a yi wannan al'amari, ga yadda sunna ta zo da shi. To wannan bayani ku je ku dauki littafin Sublus Salam na Al-Amir As-San'ani sharhin Bulughul Maram da kuma shi kanshi Bulughul Maram din, sannan da littafin Nailul Awtar na ainihin Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani, da littafin Fatihul Bari sharhin Bukhari, da Umdatul Qari shi ma sharhi ne na Bukhari, da Irshadus Sari shi ma sharhi ne na Bukhari, sa'annan da littafin A'lamul Muwaqqi'ina Ar-Rabbil Alamina na Al-Imam Al-Allama Ibn Al-Qayyim, da littafin shi Ighafatul Lughfan, sa'annan da littafin shi Zadul Ma'ad, da Majmu'ul Fatawa Al-Kubra ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, da littafin Fiqhus Sunna, a takaice goma kenan. Wannan a gurguje kenan za a zo darasi akan wannan mas'alar wataran, duk za a jero maka dalilai. Kuma akwai babban malami a nan cikin jami'ar Ahmadu Bello Aimala Ibrahim Ahmad Aliyu, ya yi littafi matsayin mata da rayuwar aure a musulunci. Ka je ka samu wannan littafi da Hausar ka aka rubuta, ka karanta abin da ke ciki ka gani mana. To duk kasashe suna yin gyara, mu sai a ce za a daskare wuri daya? Jama'a, to wannan na buga misali ne akan maganar da Shehu Usman ya ce, ka sani da cewa أن كل واحد من المجتهدين لا يتبع قوله إذا خالف نص الكتاب. وني cikin manyan malamai idan magana shi ta saba wa nassin Qur'ani ba za a magana shi ba, aw nass sunna, ko kuma in ta saba wa nassin sunna, aw al ijma, aw al ijma, ko kuma ijma'i. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To tunda ba za a bi magana su ba, za a zage su ne? Ba za a zage su ba, du'a'i za a yi musu, Allah ya ji kansu. Ibn Taymiyyah sai littafi akan kare su, ya sa mashi raf'ul malami anil a'immatil a'lam, dauke zargi daga manyan malamai, yace ba a zargin su, sai a kawo dalili. Mai yiwa bai san wannan hukunci bane, ko kuma ya zo mishi ta hanyar da ba mai inganci ba, ko kuma wani uzuri dai. Shine magana da mai risala yace su suka cancanta da a nema musu kyakkyawar fassara wajen abin da suka yi. Ba za a ce ai da gangan suka saba Qur'ani ba, a Qur'ani suke kokarin tabbatarwa sai kuskure ya faru. To kuma ai kamar yadda na gaya mana mas'ala ga yadda ta yadu ko Sayyidina Umar ya sanar da ita ne, bayan ya sanar da ita kuma al'amari ya zo ya gyara daga baya. Kuma yanzu nan da muke karatu, mai yiwa yau wani ya zo wurin nan, kuma yau da daddare ko gobe zai bar garin nan. To mai yiwa akwai abin da aka faɗi, gobe za a zo ai gyara a kai. To in aka zo gyara a kai, shi kuma bai ji ba, in ya je sai ce wani ya ce haka. Haka ta taɓa faruwa ga Sayyidina Umar. Wani mutum ya auri mace bata gama idda ba, sai suka je suka tare, aka ci gaba da wannan gwamutsi haka, ana nan sai al'amari aka gane ai kuskure ne. To ya za a yi? Sai Sayyidina Umar ya ce har abadan abidina haramun ne wannan mata ka sace aurenta, sadaki kuma ke da kika ciki dawo da sadaki za a kai shi baitul mali. Sayyidina Umar ya yi wannan announcement, ya yi wannan shela a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kashe gari sai Sayyidina Ali sai ya ji labari, sai ya zo ya same shi ya ce mishi wannan fatawa da ka baya akwai ta a littafin Allah? Ya ce babu. Akwai ta a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ya ce babu. Ya ce ina ka samo ta? Ya ce fahimta ta ce. Ya ce kuskure ce. Don Sayyidina Ali ɗaya daga cikin ƴan majalisar Sayyidina Umar ne, to an ji shugaba ya yi kuskure sai a zo a gyara mishi. To wannan fatawa kuskure ce. Ya ce dangane da maganar auren wannan mata da wannan mutum, aurensu dai wancan ya ɓaci tun da an yi a idda. Yadda za a gyara shi shine sai a ce su rabu. Dama wannan aure ba aure ba ne, balle a ce sake ta su rabu, sai ta je ta ƙarasa waccan idda. Idan tana cikin idda ta biyu ne aka yi haka ko ta uku, to shikenan sai ta fara daga ta biyu din. Idan ana cikin ta biyu ne, in tana ta uku ne sai ta fara daga ta uku, sai ta yi idda ɗaya kenan, ta jini ɗaya, ta cika shi wancan kenan. Sannan ta zo ta yi istibra'i saboda saduwar da wannan mutum ya yi da ita, jini ɗaya ya isar. Sa'annan a sanya sabon sadaki, a sake sabon ɗaurin aure. Wancan tsohon sadaki kuma ya ce ba abin da zai kai shi baitul malin musulmi, ta ci abinta tun da an sadu da farjinta. Sayyidina Umar ya ji daɗin wannan magana, ya ce la abqanillahu bi ardin lasta biha ya Abul Hasan. Ya ce kada Allah ya zaunar da ni garin da ba ka cikin shi ya kai baban Hasan. Sayyidina Ali kenan, ma'ana in yi kuskure a zo a same ni a gyara mini. Ya ce to irin ku nake so, waɗanda zan yi kuskure su ce yalla bai yayi daidai. Ya ce kada Allah ya haɗa ni da irin waɗannan. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? Wannan bayani yana nan a cikin littafin Ahkamul Qur'an na Al-Imam Abubakar ibn Al-Arabi, da Ahkamul Qur'an na Al-Imam Abubakar Al-Jassas, sa'annan da Sunan Al-Kubra ta Al-Imam Al-Baihaqi, kuma Al-Imam Malik ma ya ruwaito wasu bayanai daga cikin waɗannan. mun fahimta to yanzu aka zo da matsala irin wannan wannan ayya aure ta ne tana idda sai ai musu wa'azi kai ba daidai kuka yi ba wannan abin da kuka yi malam yi musu fada yi musu gargadi sai a ce to ga yadda za a bi a gyara abin shikenan ba shikenan ba dan Allah ba a ci albarkacin sunna ba to amma aka ce ai tunda malaman fiqh sun fadi mu muna nan akai su ma malaman fiqh ba ruwan su da kai dan sun ce idan na fadi magana ta sabawa abin da Allah da manzon Allah yake ni ma ba ruwana da ita to shi ma ba ruwan shi da wannan maganar da ta dawo ta gane ta zama kuskure ce to balle kai da kace da ruwanka da ita to an fahimta ko to Allah ya shiryar da mu sadisuha mas'ala ta shida shehu yace anna kullama fahimahu ashabul mujtahidina min al mujtahid min kalamihi la yusamma madhhaban lahu yace duk wata magana da almajiran wani babban malami suka fahimta daga cikin maganganun shi wannan ba za a kiraye ta mazhaba ba fa don abin da yake faruwa wani lokacin Imam Malik zai magana wannan magana sai wani ya fahimce ta sai narka ta kuma sai ta fitar mai da wata fatawar kuma sai ka ji wannan narkakkiyar da aka narko kuma wai ta zama wai sai a ce ai mazhabin Maliku ne yace ba za a kira shi mazhabin Maliku ba yace wa qad kathura tasahulun nas ba'da zalika hatta azaw mafahim kalam al mu'allifina wa sharihina ila mazhab zalika al mujtahid yace domin sakaci yayi wa mutane yawa bayan wucewa waɗannan limamai har ya zama abinda aka fahimta daga maganganun malamai masu rubuce-rubuce da sharhi kawai sai kaji an danganta wannan wai ya zama mazhabi ga wannan limami wata magana mai risala ne zai yi ta amma sai kaji an ce ai gashi Maliku ne yayi a aka fahimta akwai bambanci tsakanin Maliku da Malikiyya Maliku shi yazo ya karantar da mutane to shikenan da ya tafi sai aka samu wasu kuma sai suka dauki wannan karantawa tashi to a cikin karantawar tashi wani kuma sai ya samu wata fahimta sabanin ta Maliku amma kuma sai kaji an ce wai Maliku ne yace to shine yake cewa ba za a danganta wannan ga mazhabin wannan mujtahidi ba allazi qalladuhu wanda ainihin suke bi wan halal amru ila taqlidi ba'dihim ba'dan yace kai al'amarin ma ya kai tun ana bin limaman har kuma aka dawo ma wannan dan mazhabi ya bi wannan dan mazhabi mun fahimta sai zama ma ba ma wai Malikun ba a wannan nabun wannan wannan nabun wannan ne hatta fara kullu kitabin nahwa 20 mujalladan la yaji'u kalamul mujtahidi yace sai ka samu ma littafi ya kai mujalladi 20 amma ba za ka ga ainihin an kawo maganganun babban malamin mazhabin ba idza jumi'a minhu mujalladan wahidan inda za a tattaro maganganun malamin mazhabin to ba za ka ga ainihin wato an tattara koda ya kai mujalladi guda na shi shugaban mazhabi ba akwai littafi misali al-mi'yar fiqhu ne na Malikiyya na Wansharisi babban malami ne cikin Malikiyya littafin wajen mujalladi 20 ne ko 25 fiqhu ne a ciki to wannan da za ka tattaro maganganun na Imam Malik tabbatattu da wahala ka hada maka mujalladi ɗaya shine abin da dan fodiyo yake cewa akwai littafi da baka gani ainihin al-mabsuq littafin ahnaf ne mujalladi kamar 18 ne zuwa 20 na ahnaf na hanafiya da za a tattaro maganganun abu hanifa a ciki ba za a ga maganganun abu hanifa sun cika mujalladi guda ba amma kuma duk maganganun nan mujalladi 20 ko 25 ko 18 sai a ce na imamu abu hanifa ne ko maliku to shine sai malam yace sabi'uha mas'ala ta bakwai yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida anna sa'ira a'immatil muslimina ala hudan min rabbihim ya zama wajibi ga kowa cikin musulmi ya kudurta cewa kowanne daya cikin sauran limaman nan fa akan shari'a yake kuma shari'a daga ubangiji dan kana ba maliki kakka dauka shafi'i batacce ne kai kuskure dan kana bin shafi'i kakka dauka maliku batacce ne wajibi ne dukka dauka cewa waɗannan malamai shiryayyu ne tunda ka dauka cewa shiryayyu ne to yau zaka iya daukan maganar wannan in kaga ta dace gobe ka dauki maganar wannan in kaga ta dace kenan mun fahimci wannan da kyau ko to wajibi ne ka san haka ba a zagin su ba a cin mutuncin su girmama su ake ane musu addu'a ran da suka yi kuskure sai a aje maganar su ta kuskure sai a dau abin da yake daidai saminuha abna taqwas yajibu ala kulli mukallafin alla yunassira nafsahu min al-amal bi aqwalihim yace wajibi ne ga duk wani wanda yake mukallafi wanda yake da hankali shari'a ta hau kan shi to kada ya kyamatar wa kansa aiki da maganganun su mun fahimta in ka buga baka samu nassin qur'ani ko sunna ko ijma'i ba, in ka bude maganar imam malik ka dauka fatawar shi ko ta mai risala, karka rinka jin kyamar wannan magana, a ka dauka gaskiya ce, tunda me ka san babban malami ne yayi ijtihadi ne, to sai ka dauki wannan fatawa, tunda babu wani nassi balle ka ce ya ta saba wa nassi, to in ka dau maganar shi karka rinka jin kyamar ta. Al-Shaykh Uthman yace wa qad sara ba'dun nas al-yawma idha tarra ila amalin bi qawli ghayri imamihi yaqulu nuqallidu fulana lid-darura, yace don an samu wasu daga cikin mutane yau idan ya zame musu dole su dauki fatawar wani malami, to shikenan sai kaji suna cewa ai mu dai mun dauki wannan fatawa muna bin malam wane ne dan kawai ya zama larura, min babu darur min babu ad-darurat tubihul ma'dhurat, wai kawai zai ce ai kawai dai saboda an ce ai larura tana halatta abubuwan da ainihin wato aka haramta, to dan haka kawai mu dai muka dauki maganar wani. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? Yanzu misali wacce magana da muka yi ta farko, kamar matsala akan jilsatul istiraha da aka yi ta magana akai wasu shekaru da suka taso, matsala akan jilsatul istiraha, ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi jilsatul istiraha babu shakka ko kadan, kuma a cikin sallar farilla da sallar nafila da kowace sallah da ka sani da ake zama, Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ainihin jilsatul istiraha a ciki, kuma tun farko haka ya fara sallar shi har ya mutu, ba wai sai da ya tsufa ba kamar yadda wasu ke cewa. Sahabbai waɗanda suka ruwaito sun zo suna practicing din jilsatul istiraha, suna yin ta a aikace, alhali kuma su samari ne, dan shekara 25 zai zama tsoho, dan shekara 30 zai zama tsoho, to ga su Malik ibn al-Huwairith, su Abu Humayd al-Sa'idi, sahabi 14 ne ya ruwaito yaga Annabi na jilsatul istiraha, sahabi 14 sai randa muka zo cikin Bukhari, insha Allah muna karatu zamu yi maka takhrijin dukkan hadisan da litafan da suka ruwaito suka ji. Al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi na jilsatul istiraha daga Malik ibn al-Huwairith, ya ruwaito shi so 5 a cikin littafin shi. Ibn Majah ya ruwaito, Abu Dawud ya ruwaito, haka al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito, Sa'id ibn Mansur, al-Imam ad-Darimi, al-Imam ad-Darqutni, duk baki daya waɗannan sun ruwaito. Sannan cikin malaman Malikiya an samu Ibn Abdul Hakam ya tabbatar da cewa jilsatul istiraha sunna ce. Al-Imam Abubakar ibn al-Arabi ya tabbatar da haka, har ma a cikin sharhin shi da yawa Tirmidhi yace abin mamaki wai wasu suka ce wai in kai jilsatul istiraha wai kai kari wai sai kai ba'adi, yace wannan magana ta su abin mamaki ce. Mun fahimta? To kuma da suka ce tsofaffi ne ke, to me yasa ba a tashi an ga tsofaffin kasar nan nayi ba? Da suka ce sai anafila, me yasa ba a tashi an ga anai anafila ba? Sa'annan sai wasu saboda basu san hadisi ba wai sai suka ce ai gashi tunda an ce fi witrin min salatihi, a cikin witri ne ma yake yi, to witri ba raka'a ɗaya ne mutanen kasar nan suke ba? To witri yaushe zaka iya jilsatul istiraha a witri? Dama raka'a ɗaya ce gal, in kai fatiha kai karatu kai ruku'u kai sujuda sai tahiyya, ina jilsatul istiraha take? To ya fa Allah yace wala ta'rifannahum fi lahanil qawli, tintiban harshe daga nan zaka gano irin su. Allah ya kiyaye. Shi yasa duk wanda ya tashi sallar rinka yin jilsatul istiraha, in ka taso zaka taso kuma ka dunkula hannunka haka, shine sunna ka ji haka. Ba mazhabin Albani bane, ba mazhabin wani bane, mazhabin shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ishaq al-Harbi shi ya ruwaito da kyakkyawan isnadi a cikin littafin shi Gharibul Hadith. Sa'annan har wa yau al-Imam a cikin littafin shi An-Nihaya Ibn al-Athir shi ma ya kawo wannan, Annabi haka yake dunkulewa. Humaini da yazo dan ya daki sunna sai yake karka sake ka dunkule ka shimfuda din haka. Shi Humaini ya riga ya leko abin ya inganta. To dan ya san addinin mu daban na musulunci daban da nasu na kafirci, sai yace to karka sake ka dunkule haka, in zaka tashi sai ka shimfuda. Shi yasa an ba ai bincike gaba da sunna ba, wallahi sai kai ta yin shi a baka sani ba. Allah kiyaye. To shine sai malam ya ci gaba da bayani, Shehu Usmanu Mujaddidi yake cewa ka annahu waqa'a fi ma'asiya, sai kaga wani in ya dauki maganganun waɗannan malamai yana aiki da su, zuciyar shi na kyama kamar ya fada cikin sako. Bal fi'luhu hadha huwa al-ma'asiyatul kubra, yace wannan aikin nashi na kyamar maganganun waɗannan malamai tunda an gane daidai ne to sai zo yana kyama, yace to wannan aikin nashi shine babban zunubi. Fa yajibu alaihi at-taubatu wal istighfaru, wajibi ya tuba ya roki gafara Allah min zalika daga wannan laifin. Fa innahum, domin su waɗannan mutane لو كانوا يعتقدون أن الأئمة على هدى ما نفرت نفوسهم من العمل بأقوالهم yace domin irin mutanen da ke kyamar waɗannan maganganu na malamai da sun yadda cewa limaman nan akan shari'a suke da zakatansu ba su rinka kyamar aiki da maganganun su ba li'anna al-huda la tanfuru minhu nafsu man shahadahu domin duk wanda ainihin ya ga shari'a to zuciyar shi ba za ta kyamaci bin wannan shari'a ba annahu hudan ya gano cewa shari'a ce to ba zai kyamata ba kaji mas'ala ta 7 ya ta 8 tasi'uha mas'ala ta 9 Shehu Usman yace anna kulla man taraka makhtulifa fi wujudihi aw fa'ala makhtulifa fi tahrimihi ka sani da cewa duk wanda ya aikata wani abu wanda akai sabani game da wajibcin shi malamai ba su da dalili akai wannan yace wajibi wannan yace makruhi wannan yace mustahabbi kowa bai da dalili aw fa'ala makhtulifa fi tahrimihi ko kuma mutun ya aikata abin da akai sabani game da haramcin shi la yunkaru alaihi ba za a yi mishi fada ba in qallada ba'd al-ulama fi dhalika inda yana koyi da wasu malamai ne akan haka illa an yuqallidahu fi qawlin khalafa nass al-kitab aw nass sunnah aw al-ijma sai dai fa in yana koyi da wannan malami ne akan magana da ta saba qur'ani da ko sunna ko ijma'i to anan ne fa za a yi mishi inkari amma imam malik ya ce kaza imam shafi'i ya ce kaza imam kaza ya ce kaza kowanne magana shi babu nassi qur'ani ko hadisi ko ijma'i to in wane ya dauki wannan wane ya dauki wannan to koda ya dauki abin da kake ganin daidai ne to ba za ka yi mishi fada akan haka ba sai dai kai mai nasiha ka nuna mai da dai ya dauki wannan din da yafi to amma in ya saba qur'ani ko sunna fa fa huna yunkaru alaihi anan za a yi mishi inkari za a yi mishi fada sai ya ce wa amma in wafaqa qawla mujtahidi ahli sunna fala yunkaru alaihi yace idan mutun ya dauki magana da daidai da magana wani babban malami cikin malaman ahli sunna ba za a yi mishi fada ba wal murad bil inkari abinda muke nufi da fada anan inkarul harami fada irin wanda yake na haramci fada a hu mutun da sababin fada walau ankarahu inkaral irshadi da a ce zaka zo kai wa mutun ainihin bayani dan ka shiryar da shi aw amara bihi amran nusihi ko kuma ya mishi umarni na nasiha wal irshad da kuma kokarin shiryarwa fa zalika nushun wa ihsanu yace wannan nasiha ne kyautatawa ne ba haramun bane in ya dauki abin da kake ganin sabanin daidai kuma babu nasi akan kai naka din kai ma fa to sai kai mishi nasiha da sauransu sai yace wa hadha kulluhu fi babil hukmi wal amali wannan fa wajen magana akan hukunci ne ko aiki wa amma fi babil fatwa amma game da mas'ala akan fatawa in aka tambaye ka kai malami fayunkaru alaihi idha afta bishaf duk malamin da ya bada fatawa da abin da ya saba wa nassin qur'ani ko sunna ko ijma'i to za a yi mishi fada akan haka wal marju ko ya bada fatawa da abin da yake mas'ala ce an rinjaye ta ba ta da karfin dalili sai ce li anna al fatwa bihima la yajuzu ijma'an domin bada fatawa da abin da ya saba wa shari'a ko abin da bai da karfin dalili wannan shari'ar musulunci bata halatta haka ba duk malamai sun ado akan haka bal bil mashhuri war rajih sai dai mutun ya bada fatawa da abin da yake shine yafi shahara kuma shine wanda yake ainihin da karfin dalili to shahara ba irin shahara da zaka yi tunani ba mai yuwa na cewa ai duk garin nan fatawan malamai haka suka ce a menene abin da yake daidai daga Allah ko daga manzon Allah to shine mashhuri fa ko da malaman garin ku ba sani ba ba wai duk in ka je wurin wani zai ce kaza in ka je amma babu dalili to ba wannan ake nufi ba a'a ana nufin maganar da take da dalili to wannan ita ce za a ainihin tsaya akan ba da fatawa akan ta to kaga ashe malamai sai su kula kenan ko saboda hasada ko kin wani bi halatta maka ka dauki abin da yake ba daidai ba ka ba da fatawa da shi sai ka hallaka kuma ka hallakar kullun abin da ake so malami in zaka ba da fatawa ka kaddara kanka ga ka a gaban Allah Allah zai maka tambaya ɗaya bayan ɗaya akan abin da kake cewa sai ka fi jin tsoron Allah amma kana ganin barin fada in lalatawa ne shikenan sai ga ka lalata kanka Allah ya shiryar da mu saboda lokaci ya kure za mu tsaya anan sai gobe